Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 18 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Turkiya ta ce ta yi nasarar kwace daukacin tsakiyar garin Afrin na Syria. Tsaffin jami'an diplomasiya Amurka na shirin wata ganawa da wani babban jami'in Koriya ta Arewa a ƙasar Finland. Sannan yau ake zaben shugaban ƙasa a Rasha.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuƙa da sace ƴan matan dabci. Amma masana tsaro na ganin cewa
shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na ci gaban nan makarantu sun samu tsaro fiye da da.
A can jihar Taraba kuma shugabannin Fulani ne ke kuka game da cin zarafin Fulani da matansu da ake.
Kwasan kawai jiya Fulani mu sun ci kason bantaje suka ɗauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su koma rugagen shanunsu don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla.
Idan ko muka tsallaka jamhuriyar Nijar malaman jami'a ne a yamai suka bada sanarwar janye yajin aikin da suke. Daga nan kuma sai maimaitin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun kasar tare da dakarun haɗin gwiwa na Syria sun karɓi ikon daukacin tsakiyar birnin Afrin yana mai cewa har ma an kafa tutocin Turkiya a garin. A ranar Asabar kungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce sama da mutane 150,000 sun fice daga muhallansu a yankin na Afrin tun daga ranar Laraba. Rotaniya bai sun ce jiragen sama na Turkiya sun yi talgudan wuta a yankin. A ranar Juma'a babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda ake samun ficewar 'yan gudun hijira daga yankin na gabashin Guta da kuma garin na Afrin, yayin da ƙungiyar nan mai kare yara ta Save the Children ta ce adadin ƙananan yara da suka mutu a bara a yankin na Syria ya haura na kowace shekara tun da aka fara yakin. Sonia Kosh jami'a ce a ƙungiyar ta Save the Children ta kuma ƙara bayyana wannan damuwar.
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because they're hiding for their lives in dark.
Tace zaka ga yara sun kwashe sama da makonni 3 ba su ga hasken rana ba saboda sun buya a dakunan karkashin kasa kuma a cikin duhu. A yau Lahadi kafofin yada labarai a Koriya ta Kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in kasar Koriya ta Arewa ya kama hanyarsa ta zuwa kasar Finland domin haduwa da wasu tsaffin jami'an diplomasiyar Amurka. Hakan na faruwa ne bayan da wata tawagar jami'an Koriya ta Arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki 3 da jami'an diplomasiyar kasar Sweden. Tattaunawar da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kamfanin jallancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudu ya rubuta cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin Koriya ta Arewa da yankin arewacin Amurka Cho Kang-il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Beijing kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa wato Finland. Majiyoyi da dama sun bayyana cewa tsohuwar jakadiyar Amurka a Koriya ta Kudu Kathleen Stephen na ɗaya daga cikin tsoffin jami'an diplomasiyar Amurka da za su gana da jami'in na Koriya ta Arewa a ƙasar ta Finland. A gefe guda kuma ana sa ran wasu jami'an Koriya ta Arewan za su gana da ƙwararru a fannin tsaro daga birnin Seoul. ‘Yan sanda a jihar Florida da ke nan Amurka sun yi amana cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin ruftawar wata gada ya halaka da ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa. Izuwa jiya Asabar ‘yan sanda sun ce an ciro gawarwakin mutane 5 bayan wani daban da ya tsira daga harin wato daga ruftawar gadar amma kuma ya rasu daga baya. Juan Perez, director ni a ofishin ƴan sanda dake karamar hukumar Miami-Dade a jihar ta Florida.
Although we expected that perhaps we may find more, thankfully we did not. So this tragedy ends with a total of 6.
Yace ko da yake mun yi fargaban za mu samu ƙarin mutanen da suka mutu, amma muna godiya ba a samu ba, saboda haka wannan hadari ya ritsa ne da mutane 6. Duk da haka za mu sake komawa mu tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya. A halin da ake ciki, hukumomi na bincike ne su ga ko wani tsago da aka gani a jikin gadar kafin ta rufta na da alaka da rugujewar ta. A ranar Juma'a an samu rahotanni da suka nuna cewa shugaban injiniyoyin da suke aiki akan wannan gada ya bar sakon waya ga jami'an jiha a ranar Laraba, inda ya musu gargadin cewa gadar fa ta tsage. $14,142,000 a kashe wajen gina wannan gada, ana kuma shirin bude ta ne a baɗi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ake zaben shugaban ƙasa a Rasha, zaben da ake kyautu zaton shugaba Vladimir Putin zai lashe. Yanzu aka shekarun shugaba Putin akan karagar mulki 18, yana kuma takara ne da abokan hamayya 7, waɗanda ake ganin ba za su yi iya goga kashi da shi ba. Ana kuma sa ran zai samu sama da kashi 50 na adadin ƙuri'un da za a kada, ko da yake gangamin yakin neman zabensa na fatan zai samu har kashi 70 cikin 100, wato cikin ƙuri'u 100. Babban mai adawa da Putin shine Alexei Navalny, mutumin da aka haramtawa tsayawa takara bayan da aka same shi da laifin almubazzaranci a watan Disambar bara. Aka kuma yanke mai hukuncin shekaru 5 amma na jeka gyara halinka. Navalny yana ikirarin cewa hukuncin bita da kullin siyasa ne kawai. Kusan dai masu kada ƙuri'a miliyan 109 ne ake sa ran za su fita zaben, inda hukumar da ke kididdiga a ƙasar ta ce ana sa ran kashi 70 na wannan adadi za su fita a kada ƙuri'unsu. A yau Lahadi, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin Gaza da mayakan kungiyar Hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikin sa. Dakarun na Isra'ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi, amma kungiyar ta Hamas na kokarin ta sake gina shi. Kakakin sojojin kasar Lieutenant Colonel Jonathan Conricus ya ce yunkurin sake gina wannan mashigi asarar kuɗi ne da bata lokaci. Yana mai cewa a maimakon haka gara kungiyar ta yi amfani da kudaden da take kashewa wajen gina wannan mashigi domin kyautata rayuwa al'ummar yankin na Gaza. Ya ƙara da cewa dakarunsu ba sai sun yi amfani da ababen fashewa ba wajen rusa wannan mashigi. Sai dai wani kakakin kungiyar ta Hamas ya ce Isra'ila na yada samun wannan nasara ce wacce ba gaskiya ba, domin ta ƙara wa dakarunta da Yahudawa da ke zaune a yankin na Gaza ƙwarin gwiwa.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka anan Washington DC. Madalla, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshinbajo ya ce gwamnatin tarayya ta damu matuƙa da sace ƴan matan dabci, sai dai kuma masana na nuna damuwa kan rashin matakan tsaro tun farko kafin a sace ƴan matan. Ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Oshinbajo, ke cewar don tabbatar da an kare makarantu daga irin samaman da mayakan Boko Haram suka kai garin Dabci, shugaba Muhammadu Buhari ya damu da matsalar tsaro musamman da ake fuskanta a halin yanzu. Ya masha nana ta cewar tunda muna sane da cewa talakawa sun zabe mu musamman a wancan lokaci bisa yadda matsalar tsaro ta addabi Najeriya, a saboda haka za a yi duk mai yiwuwa don tabbatar da cewar an shawo kan wannan al'amari. Duba da yadda satar ƴan matan dabci ya tada hankalin kowa a ciki da wajen Najeriya, ƙwararru irin su Malam Ibrahim Muhammad da Matu yana cewar kama daga lokacin da aka sace ƴan matan Chibok da ya kamata a ce an dau darasi.
Shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na Chibok din nan makarantu sun samu tsaro fiye da da ta yanda alal akalli in ma da a ce an samu damar sace yaran a ce an samu jami'an tsaro an yi musayar wuta da su to wannan zai fi kama hankali mutane za su ci gamsuwa da cewa an ba da tsaro fiye da a ce an zo an dauke yaran nan tantak babu jami'in tsaro ko ɗaya a makarantar
na tambayi wani masanin tsaro win commander Musa Isa Salmanu to ko yaya za a kauce wa sace ƴan mata a makarantu nan gaba
su jami'an tsaro dole ne su kara dage dantse akan abubuwan da suke da mata gaskiya al'amarin shi ne cewa suna iyakan kokarin su saboda tsare ga waɗannan wuraren amma idan ka duba fadin wurin kadai ba karamin wuri bane na dai kenan babu yadda za ka yi irin wannan yaki na ƴan ta'adda ba tare da waɗannan human intelligence din ba so abin da ya kamata shine a kara dage dantse wurin samun waɗannan intelligence din kuma ya zama cewa intelligence din an samu credible intelligence kuma idan aka samu ayi amfani da shi na biyu shine cewa a duba irin waɗannan wuraren idan muka duba waɗannan vulnerable points din sai a duba to menene security da za a iya ƙara masa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Nigeria mu ce kar mu bar ta ta wargaje
To a gaida Hassan Maina Kaina a daidai lokacin da ake kokarin shawo kan tashin hankulan da ke faruwa a wasu sassan jihar Taraba kungiyoyin Fulani sun zargi wa ana yi musu kamun dauki daidai ciki har da matansu da suke sayar da nono ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani
Na baba wannan ma shine wanda ya faru a yankin kananan hukumomin Takun da Usa inda aka kama wasu matan Fulani batun da shugabannin gungiyoyin Fulani a jaka ke kira da a duba lamarin da gaggawa amma wajen mun taro manema labarai da sai kira shugabannin gungiyoyin makiyayan sun nuna bace ransu ne yadda ake bin su har kasuwanni ko kuma akan hanya ana kamawa Alhaji Muhammad Gongola shine shugaban kungiyar Tabitar Fulako a jihar yace abinda ake musu a karamar hukumar Takun kan ya ma kai intaha
ba Fulata ne in zai je ya ci kasuwa Takun sai ya dauki haya na sojoji sannan ya je ya sayar da sanuwan shi ya nema ma gidansa abin da zai ci yau a Taraba muka kai wannan matsayi yau a Taraba ya zamanto in danka bai da lafiya zaka kai shi asibiti sai ka dauki hayan sojoji in matanka zata aihu zata je asibiti ba dama ka tare direba ka dauki mota ka kaita asibiti sai ka dauki hayan sojoji yau Taraba ba Fulata ne ya kai wannan matsayin a local government Takun local government gwamna yanzu magan da nake yi da kainan an kashe Fulani shekaran jiya sun ci kasuwan wai bantaje sun dauki hayan sojoji a mai da su gidajen su a kashin bila maganar da nake maka yanzu an kama ba Fulata ne sama da 50 yara kankanana da ƴan gonsu da dan guzurin su da ƴan gonsu na daure shanu har da mata biyu masu sai da fura-fura duk an kama su wannan abu bai zama abin mamaki ba a Najeriya ake wannan abu
tuni da wannan batu ya kai ga gwar kungiyar mai yace Allah ta kasa inda shugaban kungiyar mai kula da Jun Arewa Musa Gabas Mafindo Umar Danburam yace dole gwamnatin tarayya ta tashi tsaye mudin da gaskiya ake game da batun neman maslaha a abubuwan da ke faruwa a Taraba
muna fadakar da duniya cewa abinda muke fada na zalunci da ake wa makiyaya a jihar Taraba an kara tabbatar mana da cewa ana kai ba za a fasa ba duk da zuwan shugaban kasa da kuma zuwan committee da shugaban kasa ya mataimakin shugaban kasa ya tura muka zanna don ayi sulhu tsakanin gwamnatin jihar Taraba da hukumomi da ke kuntatawa Fulani da kuma kungiyoyi na Fulani tun tafiyan shi mai girma gwamnan Iboni har yau mu ba a kira wani ba Fulata ne don kafa committee ba ba a zanna da wani ba Fulata ne don a ga yadda za a yi gyara ba sai kusan kawai muka ji an haura wa Fulani a Takum da Usa karamar hukumar Usa ana kashewa ana kashe dabbobin su a kalla ba a kasar ba mun yi asaran mutum fiye da 10 sannan mun yi asaran dabbobi fiye da 1000 ba wanda aka kama daga kabilan Kutef ko Jukum da suka wannan aiki sai kwasan kawai jiya Fulani sun ci kasuwan bantaje suka dauki sai sun biya haya ma na sojoji su raka su su koma rugagen shanun su don kabilun suna tare su a hanya suna musu kisan gilla suka zo suka sa tasa su a gaba da motoci za a maida su gidajen su inda suke kiwo a kashin bila shugaban karamar hukumar Takum ya zo da DPO ya karbe su a hannun sojoji aka kai su cikin garin Takum kami a Ankara je an kawo su hekutan yan sanda na jihar Taraba sai mun je wurin commissioner yan sanda don mu nemi bailin yan uwanmu wanda ga su da kayayyakin su igiyoyi akwai ma mata masu hura da nono a ciki don mu nemi bailin su a bada bailin su abinda suke gaya mana gwamnati yace kada a bada bailin kowa
to sai dai ko da tuntube shi shugaban garman hukumar Takum Honorable Shibanti Kare yace ai ba haka kawai ma suke kama fulanin ba
duka kowanne jefin in muka san wanda ya kama muka zuwa mu yi magana a duka kowanne jefin da in ka kama kuma mun kuna neman zaman lafiya Takum sai mu je mu yi in muka duba yin wanda fulanin da suke tare da mu wannan sai mu yi magana mu ce a kaza kaza amma wanda ba mu san su ba shi ne yana hannun doka sai mu bar ba doka hukumar amma wanda mun san su da zama da mu muka iya mu ce ah wani an san shi kaza kaza kaza
shi ma kakakiyar rundunar ɗan sannan jihar Taraba SB Dabi misal wanda yace bai da cikakken bayani game da wannan kamun kasancewar baya gari to amma ko yace matakin ma da ɗan sanda kan dauka ai bai rasa nasaba ne da tashi-tashi hankulan da ke faruwa a waɗannan yankuna
eh to kaga damun shi abun ya faru zaka ji madangano daban-daban muna kira a zauna lafiya kamar yadda kullum muke kira cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo ba
Ibrahim Abdullahi Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, a jamhuriyar Nijar kuma malaman jami'ar Yamai sun ba da sanarwar kawo ƙarshen yajin aikin da suka shafi wata guda suna gudanarwa da nufin nuna rashin jin daɗi game da dukan da suke zargin wasu ɗalibai sun yi wa wani malamin jami'ar a tsakiyar watan jiya lokacin da wani saɓani ya shiga tsakaninsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le gouvernement, le SNEC et le recteur ont convenu de ce qui suit.
A sanarwar da magatakardar kungiyar SNEC ta malaman jami'ar Rashid Yamai Muhammad Kabiru Mamman ya karanto bayan tattaunawar tsawon awoyi da hukumomin ilimi mai zurfi. Malaman jami'ar ta Yamai sun yanke shawarar kawo ƙarshen yajin aikin da suka tsunduma a tsakiyar watan jiya saboda abin da suka kira yunkurin azabtar da malamin jami'a. Laifin da suka dora alhakinsa a wuyan shugabannin kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai wadanda tuni aka kori biyar daga cikin su daga jami'ar.
The SNEC section de Niamey décide de la levée du mode de grève illimité.
Kungiyar SNEC section Yamai ta buƙaci magoya bayan ta cewa daga yanzu su dauki dukkan matakan da suka dace domin cike gibin karatun da ya biyo bayan wannan yajin aiki da aka shafa wata guda ana gudanarwa.
Et à prendre toutes les dispositions pour rattraper le retard académique consécutif à cette grève.
Batun rushe kwamitin ɗalibai mai kula da sha'anin tsaro da lazabtarwa da ake kira Kazo wanda malaman jami'a suka nuna bukata akai wata magana ce da taron tantaunawar bangarorin biyu ya dora wa hukumomin jami'a alhakin zakulo matakan da suka fi dacewa. Kafin nan ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu ya tabbatarwa malaman jami'ar cewa gwamnati za ta yi tsaye-tsayen daka domin tabbatar da tsaro a fadin jami'ar ta Abdul Mumuni. Sannan ya gargaɗe su su matsakami domin cike gibin karatun da yajin aikin ya haifar.
Et nous allons également veiller à travers cet accord que la sécurité soit garantie sur l'ensemble du territoire universitaire.
A ranar Larabar da ta gabata ne kwamitin mashawarta a jami'ar Yamai ya ba da sanarwar korar wasu gaggan shugabannin kungiyar ɗalibai ta Iyunun kimanin biyar daga jami'ar Kwata-Kwata saboda zargin su da yunkurin dukan wani malamin jami'a a farkon watan jiya lokacin da ya yi kokarin ratsa wani taron ɗalibai, lamarin da ya sa malaman jami'ar Yamai tsunduma yajin aiki na sai yadda hali ya yi. Rashin jin daɗin wannan yajin aiki ya sa kungiyar Iyunun kai maganar gaban shari'a, sai dai alkali ya ce ɗaliban ba su da hurumin gurfanar da malamai akan batun yajin aiki. Yanzu kam abin jira a gani shine idan ɗaliban za su koma kan ajin karatu ko kuma a'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wannan sai da ilimi majiya ne dai wannan.
to a gaida Sallamu Mana Barma. Jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 10:11 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin da barwar da ta kunno kai kin bayan da shugaban Amurka ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga makaminsa inda ya mai gurbin sa da shugaban hukumar leken asirin kasar ta CIA wato Mike Pompeo wanda za ku ji dan takaitaccen tarihin sa. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallame sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ake ta kairuwa rana har ma aka fara fargabar cewa Trump din zai yi wa gwamnatinsa garan bawul domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da watakila za su kai ga hakan. Wannan sallama ta Tillerson ta bazu cikin gaggawa kamar wutar daji inda ƴan majalisar dokokin kasar ta Amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen kasar. Senator John Cornyn dan jam'iyyar Republican ne.
So I'm sorry to see Rex Tillerson go but
ban ji dadi ba da Tillerson zai tafi. Amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai.
Ga kuma abin da Senator Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa.
A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda wannan zai haifar da ruɗani a duniya.
Shugaba Trump dai zai mai gurbin Tillerson ne da Mike Pompeo. Wanda ke shugabantar hukumar leken asirin Amurka ta CIA. Ga waɗanda ke bibiyar siyasar Amurka, Pompeo ba bakon suna bane a sha'anin gudanarwa a Amurka domin an jima ana damawa da shi. Ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican inda ya wakilci jihar ta Kansas. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara marawa shugaba Trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin Amurka. A lokacin da yake majalisa, Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyar nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leken asirin kasar ya kuma zama sakataren harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a majalisar dattawa, Bob Corker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance kwarewar Pompeo. Daga cikin kalubalen da masana harkar diplomasiya suka bayyana zai tunkara, idan an tabbatar mai da makamin nasa. Akwai batun tattaunawa da Koriya ta Arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da ƙasar Iran. Amma wani rauni da suke ganin Pompeo yake da shi shine ba shi da kwarewa a fannin harkar diplomasiya. Wasu da dama na daga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba Trump. To sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da Koriya ta Arewa mutum da Trump da Tillerson suka rika kalamai masu sabani a kai. Ya sa wasu sanatoci musamman ma daga bangaren ƴan Republican suna ganin irin salon mulkin Trump na kai ƙasar ga gaci a cewar Senator Mike Rounds.
All administrations have a differing point, a different management.
Kowace gwamnati na da irin nata salon mulki. Da dukkan alamu, wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata. Tunda dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki ɗaya. Dr. Abbatu Bako na cibiyar nazarin demokaradiyya da mulki da kuma siyasa ta duniya a Najeriya wato IPRC yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kima Amurka a idan duniya.
To alhakika wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya ne tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokaradiyyar siyasa a duniya. Dole zai ringa wato zagonyewa ko mu ce zai iya tsira cewa.
A gefe guda kuwa mutane da dama musamman ma daga nahiyar Afirka sun fi tunanin alkawuran da Rex Tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce. Dr. Abubakar Umar Kari masani ne a fannin siyasa a Jami'ar Abuja Najeriya.
Kasancewa an tuɗe shi daga makamansa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba. So akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta sa ta bayar wani amfani.
Masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za mu dadin waɗanda suka hada ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyin su. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Muhammad karka yi nisa amma yanzu ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fara ne da sallama yana mai cewa ku mika min ta'aziyar mu ga iyalan marigayi sanata Ali Wakili wanda Allah ya warasu jiya a gidansa dake Abuja. Aiki da muka yi karkashin sa a lokacin da yake hukumar custom ba za mu taɓa mantawa da halayensa na kirki ba. Allah ya ji kansa ya rahamce shi. Sako daga Balana ya shi unguwar ya shi Lakwaja da Malam Aminu Zaria. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rulwani Ibrahim London Uba Adamawa. Yana mai cewa ina mai kira ga gwamnan jihar Adamawa Umar Jibril Bindu cewa mun ji cewa duk ayyukan da ya bayar na hanyoyi da sauransu za a kammala su kafin ƙarshen wannan shekara. To amma aikin hanya da ake a garin Uba aikin ya tsaya cak ko menene ya faru ba mu sani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah maimaita mana gwamna mai kishin talakawa. Sakonmu na gaba cewa muna fatan taron da kasashen Sahel da kuma wasu kasashen Turai suka a birnin Yamai da zammar hana matasa zuwa Turai ta barauniyar hanya yayi tasiri saboda an dade ana ire-iren wannan taruka amma babu wani sauyi da ake samu. Sako daga Adamu Aliyu Ungulle da Usman Sarki Ma'az daga Radio Amfani Dipa Jamhuriyar Niger.
To ga Muhammad ya dawo mana da labarai a takaici.
Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce dakarun kasar tare da dakarun haɗin gwiwa na Syria sun karɓe ikon ɗaukacin tsakiyar birnin Afrin, yana mai cewa hamma an kafa tutocin Turkiya a garin. A ranar Asabar, ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai kare haƙƙin ɗan adam ta ce sama da mutane 150,000 sun fice daga muhallansu a yankin Afrin tun daga ranar Laraba. Watannin baya sun ce jiragen sama na Turkiya sun yi talugudan wuta a yankin gabanin haka. A yau Lahadi, kafofin yaɗa labarai a Koriya ta Kudu sun rawaito cewa wani babban jami'in ƙasar Koriya ta Arewa ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar Finland domin haɗuwa da wasu tsaffin jami'an diplomasiyyar Amurka. Hakan na faruwa ne bayan da wata tawagar jami'an Koriya ta Arewa suka kammala wata tattaunawa ta kwanaki uku da jami'an diplomasiyyar ƙasar Sweden, tattaunawar da ake ganin za ta share fagen ganawar shugaba Trump da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kamfanin dillancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudu ya rawaito cewa an ga mataimakin shugaban da ke kula da hulɗa tsakanin Koriya ta Arewa da yankin arewacin Amurka Cho Kan-il a filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke Beijing a ƙasar China kafin daga baya ya shiga jirgi ya kama hanyarsa ta zuwa ƙasar ta Finland. ‘Yan sanda a jihar Florida da ke nan Amurka sun yi amana cewa an kammala gano dukkanin gawarwakin mutanen da haɗarin rubtawar wata gada ya halaka daga ƙarƙashin baraguzan gadar wacce ake kan gina ta musamman domin masu tafiya a ƙasa. Izuwa ji Asabar, ‘yan sanda sun ce an ciro garwakin mutane biyar a ko kuma wani da ya ƙarasa a asibiti wanda ya kai adadin zuwa shida kenan. A yau Lahadi, rundunar sojin Isra’ila ta ce ta rushe wani mashigi a yankin zirin Gaza da mayakan ƙungiyar Hamas suka tona domin kai hare-hare akan iyakoki ta cikinsa. Dakarun na Isra’ila sun ce a shekarar 2014 sun ruguza wani sashi na wannan mashigi amma ƙungiyar ta Hamas na ƙoƙarin ta sake gina shi.
To madalla, masu raro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 5 agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin cike har da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa da kuma Chuba Hiro Dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Al Santos. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.